tun bayan matakin kungiyar kasashen Afirka ta yamma cewa da ECOWAS na sayawa Niger takunkumin kare tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan Kwatano ta Jamhuriyar Benin. Saboda haka gwamnatin Niger ta dukufa wajen samu sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin ƙasar ko fita da su zuwa ƙasashen waje. Gwamnatin mulkin soja a Niger ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan Algeria da Libya domin shigo da kayayyaki a cikin ƙasar. Tuni kungiyoyin ƴan kasuwa a Niger suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalemar haban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Niger ta kullo da shi. Alhaji Habu Ali shine shugaban ƴan kasuwa na ƙasar Niger.
Lalle wannan magana alhamdulillah ta zo daidai idan saboda kaga da yake yanzu alhamdulillah an samu security. To muna ganin wannan hanyoyin za su shi mana sauki. Ka san dama ƙasashen na Sahara kuma yanzu abin da kake ake dubi yanzu duk ƙasashen Sahara din nan dangantaka hulɗa wanga abin zai sa dole mu zama tsintsiya mu ɗan zuntu ɗaya kuma tafiya ta zo daidai wa daidai ba tare da an samu wata tangarɗa ba. Mu dai a garinmu sai mu ce alhamdulillah kwariya tana biyan kuɗinta game da tafiyar da ake ciki yanzu. To kenan ka za umma biyu ta sai umma ɗaya kuma abin ka za mu samu yanzu kenan wajen power nawa ga tarar Togo ga waɗanda power guda uku ka ga power huɗu kenan.
Sai dai yayin da ƙungiyoyin ƴan kasuwa ke murna da wannan shirin su kuma masana tattalin arziki irin su Aminu Ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin Niger ta yi taka tsantsan akan wannan lamarin.
Komawa power da Niger ta ɗauki mataki na komawa wanga power na Alhaji da Libi. To lalle abu ne mai kyau a rarraba power porkin a ce kowane power ma ana aiki da shi, amma gaskiya wanga porkin Alhaji da Libi sai an ɗauki mataki wanda yake kwakwara. Kaga na ɗaya akwai hamada da muke da ita tsakanin Alhaji da Niger, kuma akwai ƴan ta'adda da ake sa a fama da su. Dole kenan sai an ɗauki mataki kwakwara wanda yake za a tabbatar da alaƙar ta miƙe, saboda waɗanda ƴan ta'addan da sauransu da duka matsalolin da za a fuskanta dole sai an ɗauki musu mataki. Sai gwamnati ta yi tsaka tsantsan sosai ba na wasa ba.
Gwamnatin ƙasar Niger dai ta tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar zuwa ƙasar Libya inda suka tattauna da takwarorinsu na ƙasar da nufin inganta alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da ke makwataka da juna. Hamid Mahmud, murya Amurka daga adadin Jamhuriyar Niger.